This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kun wani lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 11 ga watan Maris na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, jami'an gwamnatin Amurka da na Ukraine sun fara tattaunawa yau Talata a Saudiya. Hafsan hafsoshin sojin rundunar kokin rundunar sojin kasar Uganda ya ce kasarsa ta girke dakaru na musamman a Juba, babban birnin kasar Sudan ta Kudu, saboda yiwuwar sake barkewar yakin basasa. Sannan yau Talata, jami'an Rasha sun ce wasu hare-haren da Ukraine ta kai da jirage marasa matuka sama da 90 sun yi ajalin mutane akalla biyu.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya mai lagaban Operation Haɗin Kai ta yi nasarar kubutar da mutane 74 daga hannun mayakan kungiyar Boko Haram a yayin wani samame da ta kai dajin Sambisa da wasu sassan jihar Borno. Bayan haka za ku ji cewa kwamitin da ya jagoranci babban taron ƙasa da aka yi a Nijar a watan da ya gabata ya damƙawa shugaban gwamnatin mulkin sojan ƙasar kamalallen rahoton shawarwarin da aka tsayar. Shugaban mulkin sojan Nijar ya nemi 'yan ƙasar su yafe wa juna a haɗa kai domin tunkarar matsalolin da ke addabar yankin Sahel. To ko me 'yan ƙasar ke cewa akan wannan kiran na janar Chani?
Yana da kyau 'yan ƙasar Nijar su gafarta ma juna domin a samu haɗin kai. Kuma idan gaskiya ne ana son a manta abin da ya faru, a fara da shugaban ƙasa da an ka hambare.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma za mu gabatar muku da shirin noma tushen arziki wanda ya tattauna akan farashin kayan abinci da sauran kayayyakin masarufi a yayin da ake azumin watan Ramadan. Sannan za mu kawo muku darasin watan azumin Ramadan, amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Jami'an gwamnatin Amurka da na Ukraine sun fara tattaunawa yau Talata a Saudiya, inda ake kyautata zaton bangaren Ukraine zai gabatar da wani sashi na tayin tsagaita wuta da Rasha. Tayin sasancin na Ukraine ya kunshi daina amfani da makami mai linzami mai dogon zango da kuma wata yarjejeniya da ta shafi tekun Bahar Aswad. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky bai shiga tattaunawar ta yau Talata ba, inda Ukraine ta wakilta babban shugaban ma'aikatar ƙasar Andriy Yermak da ministan harkokin waje Andriy Sabiha da ministan tsaro Rustem Umerov da kuma kwamandan soji Pavlo Palisa. Yermak ya gaya ma manema labarai gabanin tattaunawar ta yau Talata cewa a shirye Ukraine take a tabakinsa da yi komai don cimma zaman lafiya. Yau Talata, jami'an Rasha sun ce wasu hare-hare da Ukraine ta kai da jirage marasa matuka sama da 90 sun yi ajalin mutane akalla biyu, baya ga raunata wasu 18 a yankin Moscow. Harin wani bangare ne na wani babban farmakin dare da wanda Ukraine ta kai da jirage marasa matuka sama da 300 waɗanda ta auna kan yankunan Russia wajen goma, kama daga wajejen kan iyaka har zuwa babban birnin ƙasar. Andriy Yarobov, gwamnan yankin Moscow, ya faɗi ta kafar Telegram cewa baya ga waɗanda suka ji rauni, akwai kuma ɓarna da ɓaraguzan jiragen da suke faɗowa suka yi ma wani rukunin ginin zaman iyalai. Harin ya kuma sa alatilas an taƙaita zirga-zirgar jirage a filin jirgin sama Moscow, tare kuma da kawo tangarɗa ga fannin jirgin ƙasa. Hafsan hafsoshin sojin rundunar ƙasar Uganda yau Talata ya ce ƙasarsa ta girke dakaru na musamman a juba babban birnin kasar Sudan ta Kudu saboda tabakinsa a kare shi yayin da ake fargabar yuwar tankiyar da ke tsakanin shugaba Salva Kiir da mataimakin shugaban kasa na daya Riek Machar ta gawurta zuwa yakin basasa. Zaman tsardar ya dada karuwa a yan kwanakin nan a Sudan ta Kudu mai arzikin man fetur bayan da gwamnatin Kiir ta kama wasu ministoci biyu da wasu manyan jami'an soji da dama masu alaka da Machar. Wannan kami da aka yi a Juba da kuma munanan tashe-tashen hankula da aka yi a garin Nasir da ke arewacin kasar ana musu ganin al'amuran da ke iya kawo cikas ga yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cima a shekara ta 2018 wadda ta kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafe shekaru biyar ana yi tsakanin sojojin da ke biyayya ga Kiir da Machar inda aka yi asarar rayuka kusan 400.
To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Rundunar sojan Najeriya mai laƙabin Operation Haɗin Kai da ke ƙoƙarin tabbatar da tsaro a yankin arewa maso gabashin Najeriya ta yi nasarar kubutar da mutane 74 daga hannun mayakan ƙungiyar Boko Haram a yayin wani samami da ta kai a dajin Sambisa da wasu sassan jihar Borno. Rundunar ta kuma samu nasarar kwato makamai da yawa daga mayakan, sai dai har yanzu wasu mazauna yankin na cikin yanayin zillimi. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Mustafa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mutanen da rundunar ta ceto da su sun hada da maza 6, mata 34 da ƙananan yara 34 tuni aka mika su ga gwamnatin jihar Borno domin rike su tare da basu kulawa da musu magani kafin gabatar da su ga ƴan uwansu. Rundunar sojin Najeriya karkashin rundunar Operation Haɗin Kai na ci gaba da kai hare-hare a sassan dazuka da Boko Haram ke zama da makusawa dajin Sambisa da sauransu. Rundunar ta bayyana cewa yanzu Boko Haram sun bullo da wani sabon salon garkuwa da mutane inda sukan je garuruwan mutane baya ga diban kayan abinci, har mata ba sa bari sukan yi garkuwa da su ta bakin wani jami'in soji da suka gudanar da aikin shiga dazuka wajen fatattakan ƴan Boko Haram.
Yaran Boko Haram din nan yadda suke tafiyar da al'amarin su shine in sun shiga gari kauyuka banda satan kayan abinci da dukiyar mutane suna ma garkuwa da mata da yara.
Rundunar sojin ta jaddada aniyar sojin ta na kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da tabbatar da tsaron fararen hula. Rundunar ta ce an ceto mutane ne a karkashin Operation Desert Sanity na 4 tare da nasarar farmakar maboyan Boko Haram a garuruwan Ukuba, Injimi, Sabar Huda, garin Fulaja da Gubara. Tuni dai rundunar ta mika waɗanda aka kubutar daga hannun ƴan Boko Haram zuwa ga gwamnatin jihar Borno. Aishatu Shatima, wacce ta kaɗu mutanen a madadin gwamnatin jihar Borno, ta bayyana cewa yanzu haka mutane 74 aka mika musu inda za su rike su su koya musu sana'o'i tare da wanke musu wasu tunane-tunane da damuwa.
Karbi mutane 74 kamar yadda aka faɗa, mata da yara, kuma insha Allah za mu tafi da su wato inda muke horar da su, inda muke koya musu sana'o'i, mu canja musu tunaninsu saboda mu rage musu damuwa kafin su koma wato communities nasu.
Shima a jawabinsa, komandan runduna ta 7 Major General AGL Haruna ya ce sun samu nasara tare da kwato makamai wajen ƴan Boko Haram.
Kayan aiki kuma wanda aka karbo na manyan, akwai manya-manyan bindigogi da yawa wanda aka karbo, banda haka an kakkashe manyansu da yawa. Mu je daji inda suke mu bi su, mu tarwatsa su, mu ji musu. So an kudnamin wannan operation din Operation Desert Sanity 4.
Duk da yanzu haka wasu mutane na kauracewa garuruwansu da zummar rashin tsaro da ma barazana daga ƴan Boko Haram baya ga ɗibe musu amfanin gona da zuwa cikin dare kan babura tare da harbe-harbe. Gwamnatin jihar Borno dai ta sanar da sake gina ƙananan hukumomin jihar Borno da rikicin Boko Haram ya shafa tsawon shekaru 10, wanda hakan ya raba mutane da gidajensu da ma zuwa sassan ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya inda suke zama a can. Gwamnatin jihar Borno ta yi alwashin maido da mutanen tare da gina musu gidajensu da ma inganta musu tsaro a yankunansu domin gudanar da al'amurorinsu irin su noma da shauransu. Gwamnatin za ta kwaso dukkanin 'yan jihar Borno da ke zama a ƙasashen waje domin dawowa da su gida. A ɓangare guda kuwa, rundunar sojin Najeriya ta bayyana yunkurinta da ma shelan samun nasara da rage wa 'yan Boko Haram ƙarfi inda suke bin dazuka da ƙauyukan ƙananan hukumomin jihar Borno wajen samar da tsaro. Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.
Madalla a gaida Ibrahim Mustafa. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniya.
To Maryam, masu ra'ayin riƙau a Isra'ila na maraba da shawarar shugaba Donald Trump kan makomar Gaza mai kira ga Palestinawan Gaza wajen miliyan 2,300 su bar yankin. Suna masu cewa ƙarfafa ƙaura bai saba ma dokar ƙasa da ƙasa ba. Palestinawa dai sun yi watsi da wannan shawarar. Yan bangaren rajin kare ƙasar Isra'ila na masu ra'ayin riƙau a Majalisar Dokokin Isra'ila sun yi wani taro na musamman ranar Lahadi inda suka yi na'am da shawarar ta shugaban Amurka Donald Trump mai cewa a sake wurin zama ga Palestinawa miliyan 2,300 a wajen Gaza. Ministan harkokin kudin Isra'ila Bezalel Smotrich ya ce zai karfafa abin da ya kira hukumar harkokin kaura a ma'aikatar tsaro don karfafa gwiwa ga Palestina masu son kaurar. Ministan tsaron na Isra'ila Bezalel Smotrich ya faɗi ta harshen Ibraniyanci cewa ya ce duk wani kudin da za mu kashe wajen karfafa gwiwar masu kaura ba zai kai asarar da za a yi wajen yaƙi-yaƙi akai-akai ba. Kasafin kudi ba zai kawo tangarda ga wannan tsarin ba. Wannan ba wani tsarin kawai ba ne, wani shiri ne na samun canji mai cike da tarihi a gabas ta tsakiya da ma Isra'ila. A ƙarshe, wuta na ta ci har zuwa yau dindin talata bayan da wasu manyan jiragen ruwa suka yi karo a wajejen gabar arewa maso gabashin Ingila kwana guda gabanin nan bayan da koko wanda ya dada janyo fargabar cewa manyan jirgin saman waɗanda ɗaya daga cikinsu jiragen ruwan da ke makare da wato mai da kuma dagwalon masana'antu mai guba wanda ke cikin ɗaya daga cikin jirgin na iya haddasa bala'i ga muhalli. Biyo bayan wannan tahomu gamar dukkanin mutanen da ke cikin jiragen biyu sun fice kuma an kawo mutane 36 bakin gaba a cewar dogarawan tsaron gabar. Masu ayyukan ceto sun kuma haƙura da neman ɗaya daga cikin ma'aikatan jirgin wanda wato ya ɓace ba a san inda yake ba. Wato jirgin da ya ɓace daga cikinsa shi ne jirgin Solon, shi kuma jirgin tankan mai mai suna Sinatra Immaculate wanda ke ɗauke da man jirgin sama samfurin jet na sojojin Amurka na turke ne lokacin da jirgin na Solon ya gwabje shi, wanda don haka mai ya ta yoyo cikin teku.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Kwamitin da ya jagoranci babban taron ƙasa da aka yi a Nijar a watan Fabrairun da ya wuce ya damƙawa shugaban gwamnatin mulkin sojan ƙasar kammalallen rahoton shawarwaran da aka tsayar a matsayin mafitar ƙasar daga tarnaƙin da take fuskanta. Kwamitin ya jaddada cewa akwai wasu muhimman shawarwari aƙalla guda uku da ya zama wajibi a zartar da su muddin ana son samar da sauyin da ake hange. Janar Abdulrahman Chani ya nemi 'yan Nijar su yafe wa juna a wannan lokaci na buƙatar haɗin kai domin tunkarar matsalolin tsaron da ke addabar yankin Sahel. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A yayin wani kware-kwaren bikin da ya gudana a fadar shugaban kasar Nijar ne kwamitin da ya jagoranci babban taron ƙasa ya miƙa wa shugaban gwamnatin mulkin sojan ƙasar kammalallen rahotonsa makonni kusan uku bayan zaman da ya tattara ɗaruruwan wakilai. Ministan cikin gida Janar Muhammad Tumba a jawabinsa ya ce aikin da kwamitin ya gudanar tamkar tubalin farko ne suka dasa a yunkurin ɗora ƙasa kan sabuwar turbar ci gaba. Ya kuma zayyana wasu daga cikin mafi mahimmanci a shawarwarin da idan aka yi aiki da su za a cimma gurin da aka sa gaba.
La proposition du projet de la charte de la refondation qui servira une fois adopté.
Yana mai shaida wa Janar Chani cewa daga cikin abin da suka tsayar akwai kundin tsarin mulkin rikon kwarya wanda idan aka kaddamar da shi zai kasance dokokin da za a tafiyar da dukkan lamuran ƙasa. sannan sai wasu kudurorin da suka hada da kayyadewa a dai rubon kwarya na shekaru biyar da za a iya sabuntawa sai batun karawa janar Chani girma zuwa janar mai tauraro biyar wato general Darme saboda rawar da ya taka a ayyukan sake gina kasa sannan a ƙarshe batun rusa jam'iyyun siyasa da bullo da wani sabon kundin jam'iyyun siyasa wanda ke daidai da tsarin rayuwa da al'adun ƙasar nan bayan da ya karbi takardun wannan rahoto daga shugaban kwamitin Dr. Mahmudu Haruna Jingarai shugaban gwamnatin mulkin soja janar Abdurrahman Chani wanda ya nuna gamsuwa da yadda abubuwa suka wakana ya yi tunatarwa game da mawuyacin halin tsaron da ake ciki a yankin Sahel sannan ya gargadi 'yan ƙasa akan buƙatar canza tunani
aucun pays ne s'est développé dans la division
yace ba ƙasar da ta samu ci gaba cikin yanayin rarrabuwar kai ba ƙasar da ta samu ci gaba da aƙidar bangaranci ba ƙasar da ta samu ci gaba in ba cikin yanayin haɗin kai da aƙidar gina ƙasa daga ɗaukacin 'ya'yanta ba irin wannan tunanin ne nake buƙatar al'ummar Nijar ta runguma sannan ya kamata daga yanzu a fara mai da hankali wajen yafewa juna a manta baya tuni 'yan ƙasa suka fara mai da martani a game da kiraye-kirayen na janar Chani
sunana Abdulnasir Nahanci Gyori yana da kyau 'yan ƙasar Nijar su gafarta ma juna domin a samu haɗin kai kuma waɗanda sun kai juyin milki za a iya musu afuwa bisa kan laihin juyin milkin da sun kai kuma idan gaskiya ne ana son a manta abin da ya faru a fara da shugaban ƙasa da an ka hambare wanda har yanzu da shi da Ellen nashi suke cikin hannun sozawa ba tare da hukuma ta hukunta su bisa kan wani laihi da ake tungama su ba
ni sunana Awul Ibrahim mamba na kungiyar horahula da ake cema anyweb an yi haka nan ba mu yi makasar mu adalci ba Niger ta shiga cikin kunci kuma akwai wanda akwai sa hannunsu da yanayin da Niger ta samu kanta kenan ya kamata a ce duk wanda ya ci zarafin Niger a gurin fanar da shi a hiddoma Niger haƙƙinta
tsofaffin shugabannin ƙasa Isu Muhammadu da Muhammad Usman da Salu Jibo na daga cikin manyan baƙi da suka shaida bikin karɓar wannan kammalalar rahoto a nan gaba ne za a san makomar abubuwan da ya kunsa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sulaiman Mumuni Barma yanzu kuma ga shirinmu na gaba
noma tushen arziki Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa wasu 'yan Najeriya na ci gaba da nuna rashin jin daɗin su game da yadda suke zargin wasu 'yan kasuwa da kin rage farashin kayayyaki duk da wata ƙididdiga da hukumar kula da ƙididdiga ta ƙasa a Najeriya ta fitar tana cewa an samu sassauci a hawa farashin kayan masarufi a ƙasar wakilin Hawa Umar ta ziyarci kasuwar Area 2 da ke garki Abuja inda ta tattauna mana da mataimakin shugaban kasuwar da sauran masu hada-hadar saye da siyarwa a kasuwar
sunana Mustapha Sani Vice Chairman Area 2 Informal Sector Shopping Center garki Abuja
wannan kasuwa ta Area 2 wace wadda ta shahara dan za a ciye cewa ma babu abin da babu yaya harkokin saye da sayarwa suke da gudana a wannan kasuwa
eh to a gaskiya a koda yaushe da sauransu abubuwa wanda suke da zamu iya cewa to yanzu alhamdulillah to amma ni abin da yake bani mamaki kamar shine kamar ni ina ma'abucin shiga internet ne online sai kaje an ce kasuwar Arewa ai buhun waye ne 45,000 buhun gero ai 1,000 da sauransu abubuwa amma a jiya dinnan da nake ga mai saboda muna dan kawo mu wasu a cikin azumin Ramadana masu yin kunu masu yin kosai to bukan tambaye dilolin mu ya abun yake dan aje din lokacin da tambaye wani dila na abun da ya shafi wake a yanke kula zaka ga an ce maka ai 70,000 a arewa ko ko 80,000 sai na tambaye wani dila nawa harin wake da Allah wanda aje sai ce min 120,000 sai ce wani ya ce mini 110,000 na tambaye shi to nawa kuma gero da sauransu abuwa sai ce min ai naira 70,000 nace ah kai abun da muke gani ga cin arewa an ce mana da sauransu abuwa sai ce ai to duk wani magana ne na internet da sauransu abuwa ake yi aje din nake ga miki wani magana sai ce gero yanzu naira 70 abubuwa, mai kuma zaka same shi naira 70 har da uku da wani abu, siga kuma naira 80 shi ma da uku. Amma abin da yake wani mamaki to su wancan na internet ko da suke samu labarin sa, tunda ni ma ina bi ina karanta ina gani.
Ana hukumar kididdiga ta kasa ta sabunta farashin kaya, amma dai bisa ga dukkan alamu ku ƴan kasuwa da kuke siyo abin wanda har masu saye za su saya a hannu ku gani a kasa ba.
Har yanzu din nan dai bamu gani a kasa ba, domin wannan magana da nake gaya miki, magana ce da nake gaya miki jiya, yanzu din nan ma nayi rubutu akan list abin da ya shafi wannan abun, kuma babu sai da na kira waya kafin in rubuta list, saboda akwai diloli wanda suke kawowa aka wake ne in kika je sari ma kenan, fa saboda yanzu in kika zo nan mu zan samu kika idan zai isa wake 120 zo sai wake 120, ina gaya mu abin da diloli ne suke bamu, goge euro naira 70 bazan je in sau 70 kuma in sai da maka 70, amma in kana shiga internet zaka ga cewa ai 45,000 ko 40,000 kika ga wannan magana ta internet gaskiya ba ingantacciya bace.
Kira za ka yi wa gwamnati domin
abin da nake kira ga gwamnati shine kamar je nake karanta wani labari ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane, ana cewa mai girma shugaban kasa yana cewa mu abutan da suka aje abinci domin sai sun yi kuka da hawayen su, muna kira da Allah ya sa wannan magana gaskiya ne, domin duk da muna sai da muna ci da iyalinmu, in ka zo nan wani ya sai a gurin ka unguwar da kake da iyalin kai ma sai ka sai ka ci da iyalin ka, muna son sauki gaba daya, muna kira Allah ya sa wannan abun gaskiya ne, duk wanda ya aje abinci ko a addinin mu ma ka aje abinci domin ya tsada barbecue a addinin musulunci, domin kana gurin al'umma Allah ya sa shiga wahala ne, abin da yake da sauki shine in ka aje in ana sai da kai gurin ka sauka ma al'umma, domin ko ka raba musu ko kuma ka raba biyu ko kuma ka ce ka cire wani abu kuma kar a ba wanda zai sai mai ciyarwa, kaga wannan yana da kyau, amma dan ka sai da dan ka zabo wani abu kamar abin da ya faru ba rake kaga ba a ji dadi ba, al'umma ta sha wahala, kuma ba hali gaskiyar magana ba gwamnati bane da take da hakkin da sassauta ma al'umma, gwamnati ba ta sayin gero ta aje, in ta sayi ma nata sai dai a ce an shiga annoba ta raba, gwamnati ba ta sayin wake domin ya tsare ta sai dai ta ce ta aje ta al'umma, mutanen mu dai masu kudin mu mawadatan mu su zikewa domin su tsawala mutane, muna kira gare su aje tsoron Allah alfar wannan wata a sassauta ma al'umma.
Sunana Aliyu Babangida, ina sai da wake da shinkafa da gero da dawa da kuma kayan provision.
Musamman idan azumi ya karato zaka ga kaya farashin kaya ya kaddan tashi ko saboda azumin ne ko yayi ne ko abin ne yake yin arashi ake samu farashin kaya
da dai haka abubuwan suke kasancewa, saboda a lokuta na baya idan azumi ya dan karato abubuwa suna dan kara farashi, so amma gaskiya alhamdulillah wannan karam mun dan samu dan saujin yanayin kayan farashin abubuwa sun dan sako kadan kadan, amma ba ai
sun sako ko kuma ba su tashi ba yanda kudin yake da haka yake,
a sun dan sako sun dan rage kudi.
To kamar nawa ne mudun shinkafa wanda da sauransu?
Eh yanzu muna sai da mudun shinkafa 28, shinkafan tuwo muna sai da shi 27, kafin wannan lokacin kuma muna sai da shi 3,035, so amma gaskiya yanzu alhamdulillah abubuwan suna an sakuwa kadan kadan.
Ganin cewa wake shi ma da su gero ana bukatar wannan lokaci ya fara.
Yanzu gero alhamdulillah gero ya sako sosai ma, don yanzu muna sai da shi mudun sa 1,000 maiwa 1,000, wake ne dai bai irin sakowa wanda yanda ya kamata ba gaskiya har yanzu.
Kamar shi waken nawa yake?
Yanzu muna sai da wake 2,500 amma da muna sai da shi 3,500, amma yanzu 2,500 muke sai da shi.
Yaya yanayin sayayya ga zaka ga idan azumi ya karato mutane akan cincirin ku a kasuwa kowa yana neman sai abin da zai siya kafin lokacin shin yaya abu?
Gaskiya ba wai cincirin ku ake bi yanzu, abubuwan dai suna tafiya ne haka kadan-kadan, gaskiya ba wai suna shigowa ne hodo shawa.
Wannan yana nuna kenan cewa ba ciniki ko yaya?
Gaskiya cinikin da yare alhamdulillah za a ce, amma gaskiya ba wai kamar lokacin da can mutane suke zuwa kaga kakaji da sayarwa ba irin wannan lokacin bane.
Sunana Isa Adam, amma sunana da Isa Kaduna. Kamar da ke gani a nan kan tebur ɗina ina sayar da tumatir, tarugu, tattasai, shambo, albasa da kubewa.
Yaya farashin kayan miya duba da cewa suna daga cikin abubuwan da aka fi bukata a wannan lokaci?
Gaskiya mu kayan mu bai wani tashi ba ko bai kara kuɗi ba, don tun kafin azumi ma farashin da muke sayarwa kan muke sayarwa, kuma ba ma tunanin za a samu wani ƙari. Ba mu san ko nan gaba ba, amma dai insha Allah dai daga yau farashin da muka sai da kajiya kai ta satin da ya wuce aka ramu sai da shi yau ma.
Kamar nawa ne kwandon tumatir, albasa, tattasai, nawa kuke saidawa?
Man ita kwandon albasa a nan muna sai da ta 6,000 ma 5,500 ma muna sayarwa.
And then karamin kwando kenan na dustbin basket?
Dustbin basket da ke gani a kan tebur din nan. Sai kuma shi tumatir muna sai da shi 4,500, and then muna sai da tattasai naira 5,000. shambo 5,000. Tarugu ne yake dan kudi gaskiya cikin kayan mu. Dan tarugu muna sai da shi kawai sai shi kasa da 8,000 shine kudin tarugu. Saboda shi ya dan yi kudi tun kafin mu dama lokacin. Dan mutumin da ke cefa ne ya san cewa tarugu ya dan kara kudi, yayi tsada.
Baka fadi dankali ba shin wannan ba sa cikin abubuwan da kake
ina cikin abin da ke sayarwa.
Irin su doya kaga yana cikin abin da ake bukata a lokacin azumi.
Duka muna sayarwa sannan kuma shi dankali shi ma kamar na fara kan tumatir ba ma fata saboda ana ƙara kuɗi mutane su ta cewa saboda azumi a ƙara kuɗi masu ainihin su dealer masu supply sun fara magana cewa an ƙara irin kuɗi kamar 10,000 so mu dan ƙarin 10,000 lokacin bai samu ƙara kuɗin kaya inda ba ya ƙarin yayi wa sosai ba sai ma ƙurar riba da muke samu kadan dan dankali har yanzu mu dai a kasuwar muna sai da shi 9,000 wani ma 8,500 so kuma da maka muke sai da shi tun kafin azumin saboda kwanaki da ya tsara ne yake 10,000 to da aka rage kuɗin wa sai muka rage duk da dai wanda ya kawo mun kaya ni na this week an samu ƙarin 10,000 kai muka samu ƙara dan har mun fara magana da sauran abokan kasuwa sai nake ce musu gaskiya ka ƙara kuɗi idan aka ce an ƙara kuɗi mutane su ce azumi ya zo kowa ma sai tun magana azumi ba ma jin daɗin kuma irin maganan a kasuwa akan cewa mutum ya fara kallon akan saboda azumi kuma andayan muna musulmi masu yan kasuwa musulmi kuma musulmi ma dai ba daɗi to da su maɗin wasu mutane sukan cewa mun da wasu sukan cewa ai saboda azumi ne ko ƙara kuɗin kaya
masu sauraro anan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku ƙarshen tattaunawar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakiliyar Mahawa Umar sai kuma Fiona Nanduduwa Mai da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Allah a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga darasi albarkacin watan Ramadan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala mallan nabiyyi ba'da ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bayan ka yan uwa masu saurare assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Ustaz Salisu Idi a mazaunin birnin Kwanni a jihar Tawa jamhuriyar Niger insha Allah. Alhamdulillah yan uwa kamar yadda muka sani dama Ramadan da Allah ta'ala ya farlanta mu shi ne saboda mu fa'idantu mu karu da darussa da dama babban darasin da ke cikin Ramadan shine samun taqawa samun tsoron Allah zaka iske mutun yana azumi ana cikin tsananin zafi yana cikin daki daga shi sai Allah ba kowa sai shi sai Allah akwai abinci a dakin akwai abin sha a dakin amma ba zai ci ba zai sha ba saboda azumi na karantar da shi taqawa wannan dama kusan shine maqsudi na farlanta mu azumi Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaquna ya ku wadanda suka yi imani an farlanta muku yin azumi kamar yadda aka farlanta shi akan wadanda suka gabace ku an muku haka ne dan ku samu taqawa so kenan azumi yana karantar shi mu tsoron Allah subhanahu wataala almuhimmu darussa da dama ke da kai a cikin watan Ramadan akwai wani hadisi da ma'aike yake cewa sallallahu alaihi wa alihi sallam man lam yada qawla zur wal amal bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu ma yake cewa duk wanda bai bar magana zur ba bai bar magana ƙarya ba bai bar aiki da magana zur ba bai bar aiki da magana ƙarya ba Allah ta'ala bai da bukata ya bar cin abu ya bar cin abincin shi ko ya bar shan abin shan shi kaga anan azumi na karantar she mu iya halshen mu mu kama bakin mu mu dinga kiyaye bakin mu a cikin Ramadan ko ba a cikin Ramadan ba almuhimmi da darasa suna da yawa insha Allah muna fata Allah ta'ala ya taimake mu mu kiyaye kuma mu anhwan da waɗannan darussan har bayan wucewar Ramadan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
to madalla mun gode kafin mu yi sallama da ku ga labaran duniya a takaice
to a takaicen jami'an gwamnatin Amurka da na Ukraine sun fara tattaunawa yau talata a Saudiya inda ake kyautata zaton bangaren Ukraine zai gabatar da wani sashi na tayin tsagaita wuta da rasha tayin sasancin na Ukraine ya kunshi daina amfani da makami mai linzami mai dogon zango da kuma wata yarjejeniya da ta shafi tekun bahar Aswad Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky bai shiga tattaunawar ta yau wato talata ba inda Ukraine ta wakilta babban shugaban ma'aikatar kasar Andriy Yermak da ministan harkokin waje Andriy Sabi da ministan tsaro Rustam Umerov
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Sai kuma can an jima da daddare, idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan kalubalen man fetur a sassan Najeriya da kuma jamhuriyar Niger. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamai nan Dudu wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa masu azumi a sharuwa lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.